la alihi haka kadarihi wa miqdarihi al'azim. Alhamdulillah,
ci gaba da karatun mu na Bulughul Maram wanda muna cikin babul masajid. Ina za mu tashi? To wa anha daga sayyidan Aisha Allah ya kara mata yadda anna walidatan ciwa wata baiwa sauda'an wadda take mai bakin fata mai bakin launi kanat khilaha khiba'un ta kasance tana da wata bukka fil masjidi a cikin masallaci fa kanat tatini sayyida take cewa ta kasance tana zuwa mun fa tahaddasu indi tayi hira a wajena alhadisa ka karanta hadisin har karshe muttafaqun alaihi anna walidatan cewa wata baiwa sauda'a ta bai wannan wadda take mai bakin launi ce bai ya ce wato mai bakin launi kana la khaqibaun ta kasance tana da wata bukka kana la khaqibaun ta kasance tana da wata bukka fil masjidi a cikin masallaci fa kana tatini ta kasance tana zuwa wajena fa tahaddasu indi wato tayi hira a wajena alhadis ka karanta hadisin har karshe muttafaqun alaihi wato wato an yi ittifaqi kan wannan hadisi ma'ana Bukhari da Muslim ne suka rawaito wannan hadisi an fahimta wanda wannan hadisi ya kawo su a cikin sahihi hadisi ne wanda yake dogon hadisi yawa shi ne wanda kamar mun karanta shi a cikin sahihul Bukhari cewa ita wannan baiwar Allah wato baiwa ce ta wasu daga cikin larabawa to sai suka yanta ta to tana tare da su wato wata rana ta fito ta sa irin rati na mata haka a jikinta shikenan sai ta ajiye shi shikenan sai wata kamar shirwa sai ta zo sai ta sauke wannan ratayen shikenan su iyayen gidanta wannan ratayen suka yi ta nemansa ba su gan shi ba sai suka tuhumce ta da cewa kamar ita ta koshe ta sace wannan abu saboda haka suka dinga binkitar ta har sai da suka binkito suka duba cikin sauran ta wai ko anan ta boye yawa ita wata rana to suna zaune ko sai suka shuru ta to sai ta ji wannan ratayen sai ta ce to ga abin da kuke zargi na a kansa kenan gashi nan to haka ta zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama shi kuma kuma ta musulunta ya wato sai ya zama haka matar tana da wata kamar wata bukka a cikin masallaci kamar haraba masallacin an mata wata bukka nan take kamar zaune to kuma kullun tana zuwa gurin sayyida Aisha wato tana yin hira da sayyida Aisha shine ce yake cewa duk sanda ta zauna sai ta dinga rera wannan baitin tana cewa yawa mal wushahi min ta'ajib rabbina illa annahu min baldatil kufri anjani to wato wannan hadisin dai abin da yake nuna mana ansuwar wanda yake mazalumi shi wanda yake abin mazalumi to in dai ya addu'a to Allah yana amsa yana cewa ittaqu da'watul mazlum ku dis tsoron addu'a wanda yake abin cuta kuma wannan ya nuna halaccin sanya kamar wata bukka haka a cikin masallaci in larura ta kama yin haka kuma wannan hadisi yana nuna mana halaccin kwana a cikin masallaci mutum ya kwana a cikin masallaci ko ayi kailula mutum ya kishingida a cikin masallaci ye bacci duk wannan hadisin ya nuna haka kuma ya nuna cewa a cikin masallaci ashe ana iya warewa mata wajen su ashe nan ga gurin mata ga gurin maza duk wannan babu komai wannan hadisin dai ya nuna mana haka kuma ya nuna mana wato fadalayyin gaskiya a cikin komai in dai kai gaskiya ba za ka ji kunya ba yawa to ina ganin bashi haka ko to alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول لك والخاتم ما سبقنا صلى الله عليه وسلم